إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan unguwa ta Sura Bildi a ƙarƙashin wannan masallaci Masjidul Imam Shafi'i domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a yau muna 11 ga watan Ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 11 ga watan 3 miladiyya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 azamu tashi a cikin a farkon suratul saff wannan kuma shine darasin mu na farko a cikin wannan sura
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
نعم a wannan sura ana ce mata suratul saff abinda yasa ake ce mata suratul saff saboda a cikin aya ta 4 a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki ya gayi wannan kalmai innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan saboda sunan da yazo a cikin wannan aya ta 4 sai aka sanya mata suratul saff wannan kuma shine abin da yake rubuce a cikin dukkanin qur'annai ko a cikin dukkanin masahibkin da zaka duba zaka ga ana ce mata suratul saff wannan kuma shine abin da aka hakaito a cikin littattafan tafsiri haka kuma shine abin da aka hakaito a cikin littattafai na hadisi kamar yadda Ibn Ashur ya hakaito wannan magana a cikin littafin shi na tafsiri da Al-Fayruz Abadi shi ma ya tafi akan wannan sura ana ce mata suratul saff a cikin littafin shi Basair Dawud Tamiz wannan kuma shine abinda Al-Imam Al-Bukhari ya tafi akan shi a cikin littafin shi As-Sahih haka kuma shine abinda Al-Imam Tirmidhi ya tafi akan shi a cikin littafin shi As-Sunan a suna na biyu da ake yi ma wannan sura ana ce mata suratul hawariyin wannan kuma shine abinda Abul Abbas koko Abul Hasan As-Sakhawi ya tafi akan shi a cikin littafin shi Jamalul Qur'an wa Kamalul Iqra ya tafi akan cewa wannan sura ana mata suna nabi wanda shine suratul hawariyin daga wata magana da haikato an Ibn Abbas amma dai abinda jumhuri suka tafi akan shi abinda yafi zama mutawatiri shine cewa wannan sura ana ce mata suratul saff kuma wannan shine sunanta at-tawfiqi wanda ke akwai arbuti a alqur'ani wanda kuma shine abinda aka sani tun zamanin sahabban manzon Allah har zuwa yanzu. Abu Nabi da zamu yi bayani da shi kamun mu shiga tafsirin wannan sura, shi wannan sura makkiya ce koko sura ce wadda take madaniya? Malamai sun tafi cewa wannan sura ce wadda take madaniya, bi ma'ana sura an sabkar da ita ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Wannan kuma shine abin da jumhurin malamai suka tafi akan shi, kuma suka yi ijma'i akan shi. Wanda suka tafi a karkashin wannan ijma'in akwai Ibn al-Jawzi da Ibn al-Ashur da Ibn al-Fars a cikin littafin shi Ahkamul Qur'an. Haka kuma an hakaito wata magana daga Ibn Atiyya da al-Imam al-Mahdawi daga Ata zuwa ga Mujahid cewa wannan sura ana ce mata sura ce wadda take makkiya. Amma dai magana ta farko ita ce tafi ingancin cewa wannan sura sura ce madaniya, bi ma'ana Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan sura bayan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. A wannan sura ita ma kamar sauran surori, duk surar da ta zo alqur'ani mai girma to ta zo ne domin ta tattauna akan wasu abubuwa, sawa'an ko ta ƙara yin bayani akan wasu abubuwa da wata surar ta rige ta yi bayani akan su, koko surar ta zo da wani abu sabo, koko surar ta zo domin ta ƙara ƙarfafa guwa akan wani abu da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wasu surayen daban. Yana daga cikin abin da surar nan ta zo ta tattauna akan shi shine al-qitalu wa jihadul a'da, shine yaƙi da yaƙar mayaƙa wanda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba. Wattadhiyatu fi sabilillah, haka surar ta zo ta yi bayani ne akan ba da kai domin addinin Allah ya ci gaba. Wa bayanu thawabil mujahidin, haka kuma surar ta zo ne ta yi bayani akan shi duk mutumin da za ya miƙa wuyan shi koko duk mutumin da za ya yaƙi domin addinin Allah ya ci gaba. To menene abin da Allah madaukakin sarki ya tanada mishi na lada, menene kuma Allah madaukakin sarki zai saka musu da shi? Wanda ya tafi a ƙalƙashin wannan magana akwai Wahbata Zuhaili a cikin littafin shi wanda ya sama At-Tafsirul Munir. Abu Nabi da wannan surar take so ta yi mana bayani akan shi shine cewa surar tana kira ne zuwa ga tad'u ila wahdati saf, a surar tana kira ne zuwa lokacin da za a zo yaki to masu imani su daidaita sahunsu. Sannan surar za ta yi bayani ne akan tamasukul umma wa tamasukil umma, shine al'umma masu imani su haɗa kansu su yi ƙarfi domin su yi galaba ga waɗanda ba su yi imani ba. Haka surar kuma wata hukku alal jihad, surar kuma tana kwaɗaitar da mu ne akan cewa kowa ya tashi yi jihadi daidai abin da yake iyawa domin ɗaga kalmar Allah. Watan furu minar riya aw tanaffuri minar riya, da gudun riya kada mutum ya yi aikin alkhairi domin a ce su ne ke yi koko su ne suka iya. Sannan surar ta zo ne ta yi mana bayani watabiyinu annal islam kalimatullahi al-akhira ila al-ard, haka surar ta zo ne ta yi bayani akan cewa shi addini shi ne maganar Allah ta ƙarshe koko shi musulunci shi ne maganar Allah ta ƙarshe akan doron ƙasa. Wanda ya tafi kuma akan wannan magana akwai Abdullahi Shihata a al-ashil littafin shi ahdafu kullu suratin wa maqasiduha, haka surar ta zo ta yi magana ne al-bisharatu bi nusratil mu'minina ala al-kafirin, surar ta zo ne domin ta yi ma masu imani bisharan cewa a duk lokacin da za su gwabza da su da kafirai to tabbas kau suna da nasara, idan ma an kashe su sun samu nasarar shiga aljanna, idan ma su ne suka kashe to sun samu nasarar cin yaƙi da kuma ganimar da za a samu a wajen kafirai. Surar haka ta zo ne ta yi bayani annahyu anil aqwali allati la tutabiquha al-af'al, surar ta zo ta yi bayani ne akan sakin baki da mutum mai imani zai yi akan wasu alƙawallika ko akan wani abu wanda kuma ba zai yi ƙoƙari ya cika wannan abun ba. A wannan surar kuma tana da sababin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita. Yana daga cikin sababin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan surar shine hadisin da al-Imam Ahmad ya fitar da al-Imam Tirmizi da Ibn Hayyan a cikin littafin shi Sahih Ibn Hayyan, dukkansu sun tafi cewa wannan sura Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita ne a kalkashin hadisin Abdullah ibn Sallam lokacin da yake cewa tadhakarna ayyukum ya'ti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa yas'aluhu, Abdullah ibn Sallam ne yake cewa muna zamne tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ce wane ne zai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah wa anna ayyuka ne wanda Allah madaukakin sarki ya hiso falam yakum ahadun minna babu wanda ya tafi domin ya tambayi manzon Allah cewa wane ayyuka ne wanda Allah madaukakin sarki ya hiso fa arsala rasulullahi ilaina rajulan fajama'ana abdullahi ibn sallam yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo wani mutum daga cikin mazaje ya kira su lokacin da suka zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su fa qara alaina hadhihi sura yani suratul saff yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan surai tun daga farko har ƙarshe ashe wannan surar ta sabka ne saboda sahabbai suna kwadayin cewa wani alkhairi ne wani aiki ne Allah madaukakin sarki ya hiso domin su dage su yi wannan aikin haka saboda kunya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu cikin su ba wanda yaje ya tambayi manzon Allah amma duk da haka Allah ya ga abin da ke akwai a cikin zuciyar su domin Allah ya ba su amsa shine Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka tara su ya koya mu ya karanta musu wannan surai Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abunda ke akwai a cikin sama da ƙasa ya tsarkake Allah wa huwal azizul hakim Allah madaukakin sarki shine mahuwayi mai hikima ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa anda suka yi imani lima taquluna ma la taf'alu dan me kuke fadar abunda ba za ku aikatawa ba kabura maqtan 'inda Allah ya girmama a wajen Allah madaukakin sarki an taqulu 'ala Allah ma la taf'alun an taqulu ma la taf'alun ku fadi abubuwan da ba ku aikatawa inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah madaukakin sarki yana son wa'anda suke yin yaki dan addinin Allah saffan sahu sahu ka'annahum bunyanun marsus kai ka ce su din wani gini ne wanda yake liƙe da junan shi Allah madaukakin sarki a cikin wannan surai ya bude surar da cewa duk abun da ke akwai a cikin sama da abun da ke akwai a cikin ƙasa sun tsarkake Allah madaukakin sarki daga dukkanin wani aibu ko na kasu ko ta waya sai Allah yake bada labarin cewa shi Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne bi ma'ana yana da hikima ga duk mutumin da zai ki tsarkake shi da duk mutumin da zai ki ba Allah sifar da ya cancanta da ita hakimun Allah madaukakin sarki mai hikima ne a wajen kaddara al'amuran shi mai hikima ne a wajen halittawa haka kuma mai hikima ne a wajen shar'anta shari'ar shi sai Allah yake ce ma masu imani ya kuwa wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah suka yi imani da shari'ar da Allah madaukakin sarki ya zo da ita dan menene kuke fadar abubuwan da ba ku aikatawa dan menene yasa za ku umarci mutane da su aikata alkhairi ku aikatawa dan me yasa za ku yi alkawali ku kitikawa dan me yasa za a yi magana da ku amma ku saba sai Allah yake cewa kabbara maktan inda Allah abun ya girmama hushin Allah yayi yawa a duk lokacin da za ku fadi abubuwan da ba ku aikatawa sai Allah yake cewa inna Allah Allah madaukakin sarki yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah madaukakin sarki yana son wa'anda suke yin yaki domin addinin Allah ya ci gaba masu suna masu yin sahu sahu kai ka ce wani gini ne wanda yake miƙeƙe ko ka ce wani gini ne wanda baya da na kaso ko ta waya ko karkata sai Allah madaukakin sarki yake cewa subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sai ma'anar ta kasance ayna zaha Allahu ta'ala anin naqa'id wal uyub jami'a ma fis samawati wa jami'a ma fil ard sai ya kasance duk abun da ke akwai a cikin doran kasa sun tsarkake Allah madaukakin sarki ga dukkanin wani aibu koko ga dukkanin wata tawaya koko ga dukkanin wata sifa da za a kore mishi imana duk abun da ke akwai a cikin sama da abun da ke akwai a cikin kasa sun tsarkake Allah da dukkanin nau'i na tsarki a kalkashin wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ibnu juzai a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa hadha at-tasbihu al-madhkuru huna wannan tasbihin da wannan ayar Allah madaukakin sarki ya bude shi da ita wa fi awailis suwaril musabbihati yake cewa da ma dukkanin sauran surori wanda Allah madaukakin sarki yake bude su da tasbihi yahtamilu an yakuna haqiqatan wannan tasbihin yana iya zamantowa abu ne wanda tabbace kamar yadda nake yin magana haka abu ne wanda ya tabbata wa'annan halittun dake akwai a cikin sama da abun dake akwai a cikin sama suna yin tasbihi ga Allah madaukakin sarki ibn juzai yake cewa aw an yakuna bi lisanil hal koko ya kasance duk abun dake akwai a cikin sama da abun dake akwai a cikin ƙasa suna tsarkake Allah ne bi lisanil hal da halin su saboda akwai halittar da ita ba ta magana kamar yadda nake magana kamar yadda kake magana to daidai yadda Allah ya halicce ta ita ma tana yin tasbihi ne misali idan ita ce ya ce to tana yin tasbihi ne da motsin kunnuwanta sawa'an idan dabba ce to tana yin tasbihi ne ko da tahiyar ta ko da kukanta ko da wani abu wanda take yi na rayuwarta shine ibn juzai yake nihi da cewa aw an yakuna bi lisanil hal koko tasbihin ya kasance daidai halin ita wannan dabbar li'anna kullama fi samawati wal ard ibn juzai yace duk abun da ke akwai a cikin sama da abun da ke akwai a cikin ƙasa dalilun ala wujudillahi wa qudratihi wa hikmatihi yana nuna mana cewa kudrar Allah da hikima Allah madaukakin sarki kuma sannan da samuwar Allah madaukakin sarki yana daga cikin wa'anda suka tafi cewa duk abun da yake cikin sama da abun da yake cikin ƙasa yana yin tasbihi ne tasbihi na haƙiƙa tasbihi na magana kamar yadda nike yin magana ko kamar yadda kake yin magana wa'anda suka ce akan wannan haqiqiyyar ta tasbihi akwai al-Imam az-Zajjaj a cikin littafin shi Ahkamul Qur'an da al-Imam as-Sam'ani da al-Imam ar-Rasani da al-Imam al-Qurtubi da Ibn Juzai wannan malaman dukkanin su sun tafi cewa duk abin da ke akwai a cikin sama da abin da ke akwai a cikin ƙasa yana yin tasbihi ne ga Allah madaukakin sarki tasbihi irin na haqiqa wannan kuma shine zabin Ibn Kathir da al-Imam Shanqiti a cikin littafin su na tafsiri Ibn Uthaymeen a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa kullu ma fi samawati wal ardi yusabbihu lillah yace duk abun da ke akwai a cikin sama da abun da ke akwai a cikin ƙasa suna tsarkake Allah suna yi ma Allah tasbihi bilisanil hali wa bilisanil maqal abun da ke akwai a cikin sama da akwai abun da ke akwai a cikin ƙasa akwai wanda suna yin tasbihi ne bilisanil maqal suna yin tasbihi ne da magana akwai wa'anda kuma suna yi bilisanil hal shine suna yin magana daidai halin da Allah madaukakin sarki ya halicce su da shi illa al-kafira ibn uthaymeen yace kafiri ne kadai bayan tasbihi ga Allah tasbihi irin na magana fa innahu yusabbihu bilisanil hal man kafiri ko yaki ko ya so to gabban jikin shi suna yi ma Allah madaukakin sarki tasbihi kamar yadda shi bai sani ba a ibnu kasir yake cewa la bi lisanil maqal amma su kafirai ba su yi ma Allah madaukakin sarki tasbihi tasbihi irin na magana la'anna al-kafira qad yasifu Allah yake cewa saboda shi kafiri zai iya siffanta Allah bi kulli naqsin da dukkanin wata sifa ta tawaya ko ta aibu ko ta rashin cika kafiri zai iya cewa ittakhadha Allahu waladan zai iya cewa Allah madaukakin sarki yana da ɗa zai iya cewa inna ma'ahu ilahan zai iya cewa tare da Allah akwai alloli guda uku wa rubbama yankiru al-khaliq aslan kafiri idan ya ga dama ma zai ce babu Allah kawai mutane sun tashi ne daga wata tsutsa haka nan ne ta girma har mutum aka samu mutum ibn uthaymeen yake cewa lakinna haluhu wa khilqatuhu wa tasarrufuhu amma da halin shi da motsin shi da halittar da Allah madaukakin sarki yayi a jikin kafiri tasbihun litusabbihu lillah koko tasbihun lillahi azza wa jalla dukkanin motsin shi da dukkanin gabar da Allah madaukakin sarki ya halitta tare da kafiri to koda bai yi tasbihi ga Allah ba wannan motsin nashi da wannan gabar nashi dukkanin su suna yi ma Allah madaukakin sarki tasbihi sai ibn uthaymeen ya ci gaba da cewa wal hasharatu wal haywanatu tusabbihu lillahi bi lisanil maqal dukkanin abun da ke akwai na doran ƙasa da dukkanin abubuwan da ke akwai na dabbobi dukkanin su suna yin tasbihi ne ga Allah madaukakin sarki bi lisanil maqal ma'ana suna yin tasbihi ne da halshen su wanda Allah madaukakin sarki ya halicce su da shi al-Imam ash-Shawkani a cikin littafin shi na tafsiri kalkashin fadar Allah madaukakin sarki subhanallahi ma fi samawati wa ma fil ard yake cewa al-muradu bit-tasbih abunda ake nihi da tasbihi al-musnidu ila ma fi samawati wal ard wanda aka jingina da dukkanin halittun da ke akwai a sama da ƙasa min al-uqala'i wa ghairihi da abubuwan da suke da hankali da abubuwan da ba su da hankali wal haywanati wal jamadat da dabbobi da abubuwan da su jamadat ne abubuwan da su ba su motsi kamar irin duwatsu da itace da abun da ya kama da haka wa huwa ma ya'ummu at-tasbihu bi lisanil maqal al-imamu ash-shawkani yake cewa dukkanin su suna yin tasbihi ne da magana ka tasbihil mala'ikati wal jinni wal ins kamar yadda mala'iku suke yin tasbihi kamar yadda mu mutane muke yin tasbihi kamar yadda haka kuma sauran aljannu su ma suna yin tasbihi ga Allah madaukakin sarki wa bi lisanil hal ka tasbihi ghairihim amma duk abun da ke kaman misalin jamadat abubuwan da ba su motsi da dabbobi dukkanin su suna yin tasbihi ne da gwalgwadon ikon da Allah madaukakin sarki ya halice su fa inna kullu mawjudin yadullu ala sani al-imamu shaukani yake cewa duk abun da ka gani to yana nihin cewa akwai wanda ya wannan abun ba za ka tardo hili ba an gine shi an yi gini an sa kayan kallo an sa komi ka ce wannan abun shi ya kawo kanshi anan babu wanda ya yi shi a'a ku duk abun da ka gani akwai wanda ya yi shi hatta wannan masallacin da muke ciki ai ka san ba tashi aka yi da safe ba kawai aka ga cewa kawai masallaci ya hada kanshi a'a an samu wani wanda yana da hili an samu wani wanda ya bada kasa wani ya bada siminti wani ya sai lasifika har aka samu ana wannan abun to al-imamu shaukani yake cewa fa inna kullu mawjudin yadullu ala sani duk abun da ke akwai to yana nuna cewa ne akwai wanda ya halicci wannan abu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu ba ce yana yin tasbihi ga Allah madaukakin sarki ba sai dai bai zamanto dole ba da ni da kai mu gane ta yaya ne yake yin wannan tasbihin shi mai imani abinda ake so yayi ikrari a kalkashin wannan aya abinda ake so ka yardakka ce ake so ka yarda cewa duk abinda ke akwai a cikin sama da abinda ke akwai a cikin ƙasa halitta da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda kake gani da wanda baka gani da wanda hankalinka yana iya hankalto ma da wanda hankalinka bai iya hankalto ma dukka ka yarda cewa suna yi ma Allah madaukakin sarki tasbihi kuma sannan suna tsarkake Allah daga dukkanin wani nau'i na tawaya ko na ragowa kamar yadda wani mai azancan magana yake cewa subhanaka allahumma yarda laha natiquha as-sadiqu wal katibu mana da mai rubutu da wanda zai gai duka ana so su yarda cewa Allah madaukakin sarki duk abun da ke akwai a cikin sama da abun da ke akwai a cikin ƙasa suna yi mai tasbihi ne sai Allah yake cewa huwal azizul hakim Allah madaukakin sarki shine mabuwayi wanda babu mutumin da za ya sa kafa wando guda da Allah babu mutumin da za ya ketare dokokin Allah babu mutumin da za ya saba ma Allah kuma yayi zaton cewa shi wannan mutumin zai tsira koko za ya sha al-hakim Allah madaukakin sarki mai hikima ne a wajen shari'ar shi a wajen halitta bayu sannan a wajen kaddara abubuwan da Allah madaukakin sarki yake kaddarawa na rayuwar bayu wanda suka sani da wanda ba su sani ba wa huwa al-azizul hakim Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima ne sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah suka yi imani da shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita lima taquluna ma la taf'alun dan mi yasa kuke fadan abubuwan da ba ku aikatawa kai alƙawali ka saba ayi magana da kai ka saba ka zo ka ce ma mutane su yi aikin alkhairi kai kuma ka ƙi al-imam al-wahidi a cikin littafin shi asbabun nuzul a kalkashin wannan aya yake cewa qala al-mufassiruna malaman tafsiri suna cewa kana al-muslimuna yaqulun a zamanin manzon Allah masu imani sun kasance suna cewa launa alamu ahabbal a'mali ila Allah da dai mun san wasu ayyuka wanda su suka fi soyewa a wajen Allah madaukakin sarki labadanna fihi amwalana wa anfusana suke cewa da mun bada kudaden mu kuma da mun bada kawunan mu domin yin wannan aikin wanda Allah madaukakin sarki ya hiso fadallahum ala ahabbil a'mali ilai sai Allah madaukakin sarki ya nuna musu ayyukan da ya hiso sai yace inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah yana son masu yaki domin daga addinin Allah suna yin masu sahu sahu الامام الواحد yake cewa fabtalahum yawma uhud sai Allah madaukakin sarki ya jarabci masu imani lokacin da aka yakin uhud fa wallu mudbirina sai suka juye baya suna masu gudu fa anzalallahu hadhihi alaya sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa anda suka yi imani lima taquluna ma la taf'alun tunda sahabban manzo Allah sun kasance suna kwadayin wani aiki ne na alkhairi Allah ya faso su bada kudaden su da rayukansu su yi wannan aikin kuma gashi Allah ya ce musu su je su yaki sai Allah ya jarabce su ranar Uhud sai ga su sun ruga da gudu suna masu juya baya sai Allah ya ce lima taquluna ma la taf'alun dan me zaku ce a nuna muku aikin da yake soyuwa ga Allah madaukakin sarki bayan cewa an nuna muku aikin kuma sai ku juya baya ba tare da kun tsaya kun jajirce a yin wajen wannan aikin ba Ibn Kathir yake cewa ayat tana nuna cewa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi zaton cewa sun yi taraya cewa Allah madaukakin sarki ya sabkar da wata aya wadda za ta farlanta musu yin jihadi a suna ta kwadayin cewa Allah madaukakin sarki ya sabkar da wani qur'ani da za ya farlanta musu cewa yanzu su zankin yaki koko yanzu yaki wajibi ne a gare su kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya lokacin da suke ta kwadayin dama Allah madaukakin sarki ya wajabta musu yin yaki to bayan an wajabta musu yakin kuma sai ga su suna tsoran yaki suna tsoran agwabza suna tsoran yan adawa Allah madaukakin sarki yake cewa yakhshawna an-nas suna tsoran abukan yaki falamma kutiba alaihimul qital idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llah sai ga su suna tsoran abukan adawa kamar yadda suke tsoran Allah aw ashadda khashya koko sun ma hi tsoran yakin da abukan adawa game da Allah madaukakin sarki Ibn Kathir yace wannan shine dalilin da Allah madaukakin sarki yasa ya sabkar da wannan ayar kamar yadda wata ayat take ba mu labarin cewa wa yaquluna laula unzilat sura sahabban manzo Allah suna ta kwadayin cewa dama an sabkar da wata sura Allah yace fa idza unzilat suratun muhkamatun idan aka sabko da wata sura ta zo da hukuncin cewa wa dhukira fiha alqital aka ambaci yaki a cikin ta wa dhukira fiha alqital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadhra almaghshi alayhi min almaut Allah madaukakin sarki yake cewa suna ta kwadayin cewa dama a sabkar musu da wata aya wadda za ta cewa su yaki to bayan Allah madaukakin sarki ya sabkar musu da ayar kuma sai gashi suna faman su suma saboda ayar ta nuna musu cewa Allah madaukakin sarki ya umarce su da cewa su yaki sai Allah yake cewa lima taquluna ma la taf'alun dan menene kuke fadan abunda ba za ku aikatawa ba a kalkashin wannan ayar lima taquluna ma la taf'alun dan me mutane suke alƙawari su saba dan me mutane suke umartan mutane da abubuwan alkhairi amma su ba su al-imamu ahmad ya fitar da hadisi daga abdullahi ibn amr ibn rabi'a yake cewa wata rana manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansu ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baitina wa ana sabi abdullahi ibn amr ibn rabi'a yake ba mu labarin cewa wata ran manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansu a lokacin shi kuma yana dan yaro qala yake cewa fa dhahabtu li akhruja li al'ab yake cewa sai na tashi domin in hita waje in yi wasa fa qalat ummi ya abdullah sai mamma shi ta kira shi take ce mishi ya kai abdullah ta'al u'tika take cewa zo in baka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah ya tambaye ta wama aratti an tu'tiyahu menene kika yi niyyar zaki ba wannan yaro saboda yaron ya tashi ya huta ya je yi wasashi ita kuma tana so ta hana shi cewa kar ya hita shine take so ta mishi wayo ta mishi dubarar take cewa ya zo ya amsa sai manzo Allah ya tambaye ta to in ya zo mi zaki bashi sai tace mishi qalat tamran tace idan ya zo zan bashi da bino fa qala sai manzo Allah yake ce mata amma innaki illam tu'tiyahu manzo Allah ya ce amma fa idan ya zo biki bashi wannan dabinan ba kutibat alayki kidba za a rubuta miki cewa kin yi ƙarya saboda kin ce yaro ya zo ki bashi wani abu kuma bayan ya zo biki bashi abin ba manzo Allah ya ce a duk lokacin da muka yi irin wannan abin domin dubara ko dan wayo manzo Allah ce to za a rubuta mana zanubin cewa mun yi ƙarya wannan kuma yana nuna mana cewa lima taquluna ma la taf'alun abu ne wanda bai kamata bawa ya saki baki ba ya zanki gayin cewa zai bada kaza ko zai yi kaza koko a zanki yin wayo ana ganin cewa wayo ne ake yi ma Allah madaukakin sarki shi mai imani a duk lokacin da yace zai yi abu to ana so ya aikata wannan abun matawaddi wannan abun ba sharri bane idan alƙawali ne idan magana ce aka aje da kai idan aiki ne na alkhairi ka sa mutane su yi to ya kamata a ga cewa kai ma an yi wannan aikin tare da kai wannan shi yasa wasu daga malaman tafsiri suka tafi cewa ya zama wajibi ga duk mutumin da yayi wani alƙawali ya cika wannan alƙawalin misali duk mutumin da yace zai baka mota ko mutumin da yace zai baka gida ko mutumin da yace zai gina muku masallaci ko mutumin da yace zai gina muku makaranta wasu malaman suna ganin cewa to ya zama wajibi in dai ya doki wannan alƙawalin to ya cika shi a ƙarƙashin wannan ayar lima taquluna ma la taf'alun amma jumhur suna ganin cewa bai zama wajibi ba mutlaqan dole sai mutun yayi abinda yace zai yi na alkhairi misali mutun yace zai gina muku makaranta to bai zama wajibi ba ya gina amma an so dai tunda ya furta yayi koko mutun yace zai saya ma mota to bai zama wajibi ba ya saya ma amma an yi so tunda ya furta ya cika wannan maganar tashi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa lima taquluna ma la taf'alun bal ma malamai sun yi inkarin cewa mutun ya saki baki ya ta alƙawali mutun ya saki baki ya ta gayin maganganun da kuma shi baya cika wa'annan maganganun amma ayat ba ta taƙaita bane ba kawai a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malaman usuli suke cewa al'abratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab imana idan Allah madaukakin sarki ya sabkar da wani hukunci to in dai ba an samu wani nassi ba mai nuna cewa hukuncin zai takaita ne a lokaci kaza to dukkanin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi wannan abun ne da Allah madaukakin sarki ya umarce su da shi a ibnu kathir ya hakaito wata magana a ƙarƙashin wannan aya lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke fadar abubuwan da ba ku aikatawa ya hakaito wata magana daga qatada daga tahaq yake cewa nazalat tawbihan liqaumin ayat ta zo ne domin ta jama wasu mutane hankalin cewa kanu yaqulun wasu mutane lokacin sahabban manzon Allah sai su zo wajen annabi idan aka yaki sai su ce qatalna sai su ce ai jiya da aka je yaki mun kashe wa darabna lokacin da aka je yaki mun bugi ɗan adawa wa ta'anna lokacin da aka je yaki mun yi ta sokar ɗan adawa alhali su kuma bu su yi dukkanin wannan abubuwan da suka zana ba to sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da cewa lima taquluna ma la taf'alun dan menene mutane suke fadar abubuwan da ba su aikatawa haka ibnu zaidin a kalkashin maganar da ibnu kathir ya hakaito daga gare shi yake cewa nazalat fi qaumin min al munafiqin ayat ta sabka ne ga mutane wasu mutane na daga munafukai kanu ya'iduna al muslimina an nasr sun kasance suna yi ma masu imani alƙawalin cewa za mu kama muku idan an zo yaki wala yufuna lahum bidhalik amma idan aka zo yakin kuma ba za su kama ma masu imani ba sai su jajikin su koma gehe su bar masu imani da daga to sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya lima taquluna ma la taf'alun dan mi yasa mai imani zai fada abinda ya san bai iyawa duk abinda ka san baka iyawa to ka kyale bakinka hatta ma in ka ji kana iyawa to kakka gai ka bari radda Allah madaukakin sarki ya baka dama sai an ga kawai ka aikata abin amma ayar ba wai ta takaita bane ba ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da zai yi wata magana ko alƙawali ko a aje magana da shi koko duk mutumin da za ya sa mutane su yi wani aiki na alkhairi ko su bari to shi ma an so gare shi idan yayi wannan aikin ya cika wannan magana malamai suna cewa ayar tana tattarowa ne hatta wa'azi idan ka ce ma mutane su yi kaza to ka a same ka kana wannan abu idan ka ce ma mutane su yi aiki na alkhairi to a ga cewa kai ma ka dage da kai ake wannan alkhairin idan aiki ne na lala aiki na banza idan ka hana mutane to kai ba a samu ba a so ba kuma a ga kai kana aikata wannan aikin kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, shin yanzu ku za ku zanki umartan mutane da ayyuka na alkhairi, kace mutane su yi qiyamul layl amma kai kai kwananka, kace mutane su yi azumin nafila amma kai ba kai ba, kace mutane su ba da sadaka amma kai ba za ka yi sadaka ba. To shine Allah madaukakin sarki yake cewa ata'muruna an-nas, shin yanzu za ku umarci mutane bil birri, da wannan abu na alkhairi, abun a samu lada, abun a samu a tsira, amma ku ba ku yin wannan aikin. Haka ma malamai sun ce koda alƙawali ne mutun ya doka, to ya zamanto yana cika wannan alƙawalin, an aje magana da kai cewa ƙarfe 10 da safe a hadu, amma ba za ka zo ba sai 12, ko kuwa aje magana da ku a ce za a yi taro ƙarfe 11 amma ku zo tun 11, taron ba za a fara ba sai katarzar, sai azhar a fara. Wannan ba sifa bace ba ta mai imani, ba sifa bace ta musulmai. Hagga shi yanzu ana cewa randebu African, ma baki in yace maka ka zo ƙarfe 10 to tana yiwa sai 12 shi yazo, shi za ya rubuta takarda ho ya ce ƙarfe 10 gobe, amma shi sai ƙarfe 1 yazo koko sai bayan azhar yazo. To wannan ba siffa bace ta masu imani. Zaka ga cewa wanda ba musulmai ba sun yi mu kokarin cika alƙawali da kiyaye lokaci da kiyaye magana idan an yi ta, amma zaka ga cewa ana ganin ma wayewa ne ka zanki magana biyu, kace za ka yi abu ka shirga mutane, wannan ba sifa bace ta mai kyau ga mai imani. Allah madaukakin sarki yake cewa wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan, idan an yi alƙawali an aje magana da kai to mutun yayi kokarin cewa ya ga ya cika wannan alƙawalin. Haka Allah madaukakin sarki ya yaba mutanen da in sun gayi magana suna aikata wannan magana, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake yaban Isma'il, annabi Isma'il yake cewa wadhkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allah madaukakin sarki yana yaba shi da cewa kana sadiqal wa'd, ya kasance idan yayi alƙawali yana cika wannan alƙawalin, wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo ne kuma annabi ne. Haka kuma duk mutumin da zai zanki yawan yin magana yace zai yi kaza ya ki, to wannan alama ce ta munafukai, kamar yadda ya tabbata da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alamun munafiki guda uku ne, idza hadatha kadhaba, idan yayi magana zai yi ƙarya, magana ɗaya biyu a hirarka kai sai kai ƙarya, wa idza wa'ada akhlaf, idan yayi alƙawalin cewa zai yi kaza koko za ya bada abu kaza koko za ya fito lokaci kaza ayi aiki kaza da shi zai saba, wa idza utmina khan, kuma haka idan aka amince mishi akan wata amana, ko aka amince mishi akan wata hira da aka bashi sirrinta, ko aka amince mishi akan wata mu'amala ta rayuwa, ko ta kudi ko ta magana ko wani abu da ya kama da haka, to zai ci amana. Wannan yin magana lima taquluna ma la taf'alu, mutun ya saki baki ya ta alƙawali, mutun ya saki baki ya ta cewa zai yi kaza amma ba zai yi ba, to duk mutumin da ya samu kanshi yana yawaita wannan, to wannan alamomi ne na munafukai. Allah yake cewa kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun, ay ya girmama, girman zunubin ya girmama, hushin Allah ya yawaita a duk lokacin da mutane za su aikata wani abu, za su aikata wani abu amma su kin wannan abu, to Allah madaukakin sarki ya yi hushi a duk lokacin da mutun zai ce zai yi abu ya ki. Dan haka an so ka kame bakinka idan kana da niyyar kai wani aiki na alkhairi, kana da niyyar ka ba mutum buhun shinkafa, to kakka gaya mishi ka kyale shi kawai sai ya ga cewa ga buhun nan ka kawo mishi, ko ko kana da niyyar aikata wani alkhairi to kada ka yawaita gai, saboda idan baka yi ba za ka shiga cikin wannan aya lima taquluna ma la taf'alun. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah, Allah madaukakin sarki yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan, Allah yana son mutanen da suke yin yaki domin daga karmar Allah saffan, suna masu yin sahu sahu ka annahum bunyanun marsus, kai ka ce wani gini ne wanda yake game da junan shi, koko kai ka ce wani gini ne wata foundation ce aka yi wadda babu karkata a cikinta. Ibn Ashur a kalkashin wannan aya yake cewa wa hadha jawabun ala tamannihim ma'rifatu ahabbil a'mali kama fi hadith Abdullah ibn Sallam, yake cewa wannan jawabi ne Allah madaukakin sarki yabba masu imani kamar hadisin da muka ambata a farko wanda shine sanadiyyar sabkar wannan sura sahabban manzon Allah suna tambaya wani aiki ne yafi su je su tambaye manzon Allah to kamun su je su tambaya ma sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayar ya sabkar da wannan sura kuma yana ba su amsar tambaya su cewa abinda Allah madaukakin sarki ya hisu aikin da kuke nema wanda Allah ya hisu to shine cewa ku yi yaki domin daga addinin Allah ku yi yaki domin daga kalmar Allah kuna masu yin sahu-sahu a wannan yakin ba tare da kun ba ƴan adawa damar su ratso ku ba su yake ku al-imamu ahmad a kalkashin wannan ayar inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ya fitar da hadisi daga sa'id ibn al-khudri yake cewa manzon Allah yana ba su labarin cewa falasun yadhaku allahu ilaihim wasu mutane guda uku Allah madaukakin sarki yana yin dariya a duk lokacin da ya ga wa'annan mutanen guda uku mutum na farko rajulun yaqumu min al-layl mutumin da zai tashi tsakiyar dare yana mai sallah yana mai yin bauta ga Allah madaukakin sarki a lokacin da da kwana yayi dadi kowa ke kokarin ya gyara kwanci ya ja bargo to Allah mutumin da zai tashi cikin dare domin yayi sallah to wannan mutumin yana ba Allah madaukakin sarki dariya yana burge Allah kamar yadda Allah yake cewa tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun lokacin da kowa yake kokarin ya gyara kwanci to su suna zame jikin su daga shimfida suna tashi suna roƙon Allah suna neman yardashi suna neman faralan Allah madaukakin sarki mutum nabi wanda sa'idun al-khudri ya ba mu labari daga manzon Allah shine wal qaumu idha saffu fi salah duk mutanen da suka daidaita sahu suka gyara sahu domin su yi sallah sahun su ya inganta to wa'annan mutanen ma suna ba Allah nishadi wannan mutanen Allah madaukakin sarki yana dariya yana farin ciki yana murna suna burge shi a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ga cewa sun daidaita sahu wannan ma abu ne wanda muna sakaci da shi za a ga mutum an zo sallah za ya daidaitawa da ƴan uwan shi musulmi kamar zai daidaita da kashi yana kokarin ya zame kawashi saboda shi yayi wanka koko saboda shi ya shawa turare koko saboda shi yana tunanin yana da wani matsayi wanda bai dace a ce ba ya hada kafa da kafada da kowa to wannan jahilci ne da rashin sani bal ma malamai sun ce duk mutumin da yazo an tarkatar ro sahu ya cika ka koma koko sahu bai cika ba ka koma wani sahu daban kai naka sahu daban to wannan mutumin baya da sallah sallah so ake hada kafa a hada kawahuwa ayi sallah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarta amma za ka ga cewa mutum kana zira mai kafa kamar kana tsokanar shi da wani abu yana ƙara jayewa saboda baya so ya daidaita sahu to wannan mutumin baya burge Allah madaukakin sarki mutum na uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari shine wal qaumu idha saffu fil qital koko idha saffu lil qital mutanen da za su daidaita sahu mutanen da sahun su zai daidaita su miƙe ba dan komai ba saboda su samu su yaki domin addinin Allah ya ci gaba wannan mutanen guda uku Allah madaukakin sarki yana dariya yana alfahari da su haka ibnu abi hajim da al-imamu tirmidhi da al-imamu nasa'i sun fitar da hadisi daga shu'ba daga abu zarrin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin cewa inna allaha yuhibbu thalathatan Allah madaukakin sarki yana son wasu mutane guda uku wa yubghidu thalathatan haka Allah madaukakin sarki yana kin yana gaba da wa'ansu mutane guda uku sai Abu Dharrin aka tambaye shi Shu'ba ya tambaye Abu Dharr to wa'annan mutane ne guda uku wanda Allah madaukakin sarki ya hisu yake cewa rajulun ghaza fi sabilillah mutumin da zai fito domin ya yi yaki a daga addinin Allah kharaja muhtasiban mujahidan ya hita domin ya samu lada falaqiyal aduwwa faqutila sai ya hada da ƴan adawa suka kashe shi to wannan mutumin Allah madaukakin sarki yana san shi wa antum tajidunahu fi kitabillah Abu Zarr ne yake cewa wannan maganar da manzon Allah ya gaya mana to za ku same ta a cikin littafin Allah madaukakin sarki sai ya karanta wannan ayar inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah madaukakin sarki yana san mutanen da idan za su yaki domin daga karmar Allah sahun su yana daidaituwa ba tare da sun karkace ba Ibn Kathir a kalkashin wannan ayar إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يا فتر دوتا مغانا دغ سعيد بن جبير يكي تيوا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الله ينا سن وان ده idan za su yaki suna yin sahu sahu sai yake cewa kana rasulullah ya kasance manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi la yuqatilul aduwa bai taba yin yaki ba da ƴan adawa da kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba illa an yusafahum sai manzon Allah ya zo yana daidaita masahu yana daidaita masahabban shi sahun cewa su zamanto kamar gini wanda yake shigewa a cikin junan shi domin ya bada ma'ana guda kamar wannan masallacin da kake gani bulo bulo ne suka hadu suka yi karfi har suka bada wannan ɗakin wanda zaka shiga ciki kuma hankalinka kwanta baka jin cewa akwai abin da zai hado maka na burgi sai abin da Allah madaukakin sarki ya rige ya kaddara to haka Allah yake son masu imani su zamanto suna jibinta junan su ba wajen yaki ba kadai hatta mu'amala ta rayuwa akama ma juna a dafa ma juna إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا dan uwanka yana gajiyayye kasancewa da ƙyar yake samun abin da zai ci a azumi ka taimaka kai da Allah ya hore maka bashi ƴar uwarki kin san cewa da ƙyar take samu ta ayi buɗa baki Allah ya hore miki ki iba ki bata to Allah madaukakin sarki yana son masu imanin da suke taimaka ma junan su kamar yadda ya zo a cikin hadisi al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan يشد بعضهم بعضا وشبك بين اصابعه شي مي ايماني ده مي ايماني انا سو su zanki kamnan junan su suna agaza ma junan su ana dafa ma juna sabga ta tashi an san cewa wani gajiyayye ne baya iyawa to abun kar mu maida shi biki a mu zanki taimaka ma junan mu sa'id ibn jubair yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yaki da kafirai to yana daidaita sahun sahabban shi wa hadha ta'limun min Allah lil mu'minin wannan kuma shine abun da Allah madaukakin sarki ya koya ma masu imani su zanki daidaita sahun su a duk lokacin da za su yaki da ƴan adawa sai yake cewa ka annahum bunyanun marsus suna daidaita sahun su yanda kasan su wani gini ne wanda yana laƙe da junan shi ai multasiqun ba'dahu ila ba'din junan shi ya shige da junan shi kamar yadda kasan za a gini ana kokarin a ga cewa tsakanin burgin sama da burgin ƙasa an daidaita su babu wani abu ko iska ko kura ko wani abu babu wani abun da zai isa ya zube to haka Allah madaukakin sarki yake son masu imani su daidaita sahu a duk lokacin da za su yaki da kafirai a ibnu kathir karkashin fadar Allah madaukakin sarki ka annahum bunyanun marsus masu yaki suna yin sahu kai ka ce wani gini ne wanda yake liƙe da junan shi a ibn kathir ya hakaito wata magana daga atada yake cewa alam tara ila sahibil bunyan shin baka ga ba kamar mutumin da yake gini ne kaifa annahu la yuhibbu an yahtalifa al bunyan lokacin da yake kokarin yayi wannan ginin baina kokarin ya daidaita ya sa ragal saboda kada wannan ginin tsakanin shi a samu matsala bal ma wannan wani ilimi ne wanda ake ganin duk mutumin da yayi shi ana ganin cewa mutum ne wanda yana da avenir koko mutum ya samu daukaka duk mutumin da yayi wannan ilimin na gini ko na injiniyari kamar yadda suke fada to Qatada yake cewa haka Allah madaukakin sarki fa kadhalika Allah la yuhibbu an yahtalifa amruhu haka Allah madaukakin sarki yake so masu imani idan za su yaki su daidaita sahun su wa inna Allah saffa almu'minina fi qitalihim Qatada yake cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita sahun masu imani a wajen yaki wa saffahum fi salatihim haka Allah madaukakin sarki ya daidaita su a wajen sahun su na sallah fa alaikum bi amrillah Qatada yake cewa to kowane daga cikin mu yayi kokari yayi riko da abun da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi fa innahu usmatul liman akhadha bi duk mutumin da ya riko da abun da Allah madaukakin sarki ya umarce shi to wannan mutumin tamkar yana ba kanshi wata kariya ne na wahalhalun duniya kamar kana ba kanka wata kariya ne na azaba Allah madaukakin sarki anan Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah yana son waɗanda suke yin yaki domin daga karmar Allah suna masu yin sahu sahu to mu yanzu a lokacin mu zaka ga cewa sharadi na jihadi sharadi na yaki ba akwai wahala ya cika a tsakanin mu saboda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su an samu sharadi na yaki kamun ayyaki a gabza tsakanin arne da kafiri koko kamun mai imani ya samu damar ya doki takobi ya yi yaki da wanda bai yi imani ba to sai an samu wata sharuɗa wanda malamai sun zana su a wajen da ba a wajen da suke yin bayani akan yaki to mu yanzu gashi cewa babu yaki a tsakanin mu balle a ce za mu shiga cikin wannan soyayyar ta Allah tunda Allah ya ce inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah yana son masu yaki a wajen daga addinin Allah suna masu yin sahu to wannan soyayyar ta Allah mu yaya ne za a yi mu samu wannan soyayyar tunda mu babu yaki yanzu a tsakanin mu to anan nake jin hankalin kaina da ƴan uwa cewa idan mutum yana so ya samu wannan soyayyar ta Allah cewa inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan tunda babu yaki to yanzu da ni da kai da ni da ke da kowa yayi kokarin cewa yayi ma addinin Allah wani abu wanda addini zai ci gaba idan kudi gare ka kai tunani da kudinka menene kai wanda addinin Allah ya ci gaba saboda ka samu wannan soyayya ta Allah madaukakin sarki sawa'an makaranta ce kai masallaci ne kai nauyin yara ka dauka suka je wani wuri suka yi karatu nauyin malami ka dauka domin ya karantar da al'umma in kudi gare ka kai kokarin cewa kai wani abu wanda ka tabbatar cewa ka dafa ma addinin Allah ya ci gaba to idan mutun yayi wannan sai Allah madaukakin sarki ya sanya shi cikin inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan haka idan karhi gare ka kai kokari cewa da karhinka ka ga cewa menene kai ma addinin Allah wanda addinin Allah ya ci gaba to idan mutun yayi wannan shi ma idan Allah madaukakin sarki ya duba zuciyar shi ya ga cewa yayi dan shi to Allah madaukakin sarki sai ya sanya ka cikin mutanen da yake kamna haka idan iko gare ka kai ma ikonci ne kuke gayi aji to kadiba ka ga menene kai wanda addinin Allah zai ci gaba kada ka sa hannu a cikin banna kada ka bada a dama a hana mutane su yi ibada kada kai wani abu wanda zaka takura ma addinin Allah duk matsayin ka duk irin aikin ka kadiba ka ga menene kai wanda addinin Allah madaukakin sarki ya ci gaba to idan mutun ya tsarkake niyyar shi yayi abun da yake iyawa to Allah madaukakin sarki idan ya ga dama za ya sanya shi cikin wa'anda yake so cikin wa'anda Allah yake cewa inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus anan da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku wa'anda suka yi imani dan me kuke fadar abubuwan da kuma ba ku aikata wa'annan abubuwan a karkashin wannan ayar malamai sun tafi cewa duk mutumin da yayi rantsuwa to wannan rantsuwar tashi ya zama wajibi yayi kokarin cewa ya cika wannan abun bi ma'ana ayar malamai suna kafa hujja da ita duk mutumin da zai yi bakance na rantsuwa to ya zamanto wajibi a karkashin wannan ayar ya cika wannan bakancen misali mutumin da zai ce idan ya shiga gidan shi to zai yi sallah 100 koko idan ya shiga gidan shi zai yi haji koko idan wani ya zo tafsiri yau zan yi azumi 60 misali to duk mutumin da ya irin wannan maganganun ya saki baki ya irin wannan maganganun to ya zama wajibi ya cika wannan alƙawalin da yayi misali mutum ya ce idan na shiga gida koko idan wani ya zo zan yi azumi 60 ko zan yi haji ko zan yi kaza na wata ibada to a ƙarƙashin wannan ayan malamai sun tafi cewa ya zama wajibi ka cika wannan alƙawalin da kai kamar yadda al-Imam al-Kiyaharrasi ya tafi a cikin littafin shi Ahkamul Qur'an ya tafi cewa duk mutumin da ya ce ya alakanta wata ibada da wani sharadi to wannan mutumin ya zama wajibi ya cika wannan abun da yi idan ka ce idan wani ya zo zan yi azumi 60 to ya zama wajibi a gare ka kai wannan azumin 60 amma sai malamai suka yi sabani to yanzu tunda cewa ba bakance bane kai abun yana da alaka da wani sharadi to yanzu mutum yana da zabi ko yayi azumin da yace zai yi koko yayi kafaratul yamin shine ya ciyar da miskini 10 koko ya basu abu ko ya tufatar da su koko yayi wannan la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fa kafaratuhu it'amu 10 masakin ko kai abunda kace zaka yi na ibada ko ka ciyar da miskini 10 menene aya aw min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum koko ka ciyar da su bayan wannan auki suwatuhum aw tahriru raqaba koko kace ka entar da baiwa to wanda bai samu ba kuma sai ya yi azumin kwana uku. Wannan ayar tana nuna mana cewa dole ne kowanne daga cikin mu ya kame bakin shi alƙawallika da rantsarantsi da muke ta gitta rayukan mu akan su, to wannan yana da hadari a cikin addinin musulunci. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ya ku wanda suka yi imani dan menene kuke fadar abinda ba ku aikatawa. Wannan kuma shine abinda Ibn Taymiyyah ya tafi akan shi da al-Imam Ibn al-Qayyim da Ibn Usaymin a cikin littafin shi wanda yi akan fatawa. Duk mutumin da ya rantsuwa ya allaka ta da wani abu yace zai yi wani aiki, to ya zama wajibi yayi wannan aikin. Sai malamai suka bashi zabi, ko yayi wannan aikin ko ko yayi kafaratul yamin kamar yadda muka aikata. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin wanda idan sun yi magana suna aikatawa. Abunda muka karanta na daidai, Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abunda muka yi kuskure, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.